is cold and raw, the north wind blows black in the morning early. When all the hills were covered with snow, oh, then it was winter fairly. As I was riding o'er the moor, I met a farmer's daughter, her cherry cheeks and slow black hair that caused my heart to falter. To let her know my meaning, she answered with a courteous smile. Her looks they were engaging. Where are you bound, my pretty maid? It's now in the morning early. The answer that she made to me cuts her to tell me, Barley. Now 20 guineas have been my purse and 20 more that yearly. You need to go to the market town for I'll buy all your barley. If 20 guineas would gain the heart of the maid I love so dearly, awful to tell it with me when I'd go home in the morning early. Rum da 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 da